إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر أشرين دبير غوتن جماد الأولى hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekara 1437 daidai da 5 ga watan March shekarar miladiya ta 2016. Wannan shine kaset na 57 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khair al-Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Zura'i الدمشقي وندا اكفسني da suna Sheikhul Islam Athani Ibn Qayyim al-Jawziya Allah ubangiji ya gafarta mishi. Muna ta karanta bayanai da mallan yake yi dangane da gaba da yake tattaunawa akan sallar walaha. Mun yi ainihin wato dogon karatu akan abubuwan da ya bayyana da mazhabobin da ya fada dangane da mustahabbanci ko rashin haka da kuma yaya ne kamata ai sallar walaha. Zamu tashi a inda yake cewa wa qala shaqiqun jaa rajulun ila umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fa qala, wani mutum ya zo gun sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda, sai ya ce fatatni as-salatu al-laila, yace sallar da nake yi cikin dare ta kubuce mina a wannan dare. Qala fa qala, sai umar ya ce da shi adrik ma fataka min lailatika fi naharika, yi kokari ka riski abinda ya kubuce maka na daranka a cikin wuninka. Fa inna Allah azza wa jalla ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dare da rana su dinga mai junan su ga wanda yake so ya ambaci Allah ko ya gode wa Allah. Qalu, malamai masu wannan madhhabi waɗanda suke da madhhabin cewa ana yin sallar walaha ne idan akwai sababi, suka ce wa fi'lu sahabati radiyallahu anhum yadullu ala hadha, ayyukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna bayyana wannan fahimta ta su malaman. Fa inna ibn Abbas kana yusalliha yawman, Abdullahi dan Abbas yakan yi sallar walaha a wani lokaci wa yad'uha ashara, sai ya bari kuma kwana 10 bai kare yi ba. Wa kana ibn Umar la yusalliha, sayyidina Umar dan Khattab ya kasance, Abdullahi dan Umar ya kasance baya yin ta shi gaba daya. Fa idza ata masjid Quba, amma duran da yaje masallacin Quba sallaha, sai sallace ta. Wa kana yatihi kullu sabtin, kuma ya kasance shi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yana zuwa masallacin Quba kowane mako ranar Asabar. Wa qala Sufyanu amman surin kanu yakrahuna an yuhafadu alaiha, an yuhafidu alaiha, malaman farko sahabbai da tabi'ai sun kasance suna kyamar dogewa akan yin sallar walaha kullun kullun kal maktuba, kar ta zama kaman sallah ta farilla. Wa yusalluna wa yad'una, dan haka sukan yi sallar wani lokaci kuma sai su daina yi. Qalu, waɗannan malamai suka ce wa min hadha alhadith as-sahih an Anas anna rajulan min al-ansar kana dakhman, za a yi daukan wannan fahimta kuma daga hadisin nan na cikin ainihin Bukhari wanda ainihin aka ruwaito daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, cewa akwai wani mutum daga cikin mutanen Madina kana dakhman, yana da teba, ya yi koshi da yawa, yana da kiba, da haka tafiya zuwa masallaci a kullun kowace sallah yana mishi wahala. Fa qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallama inni la astati wa an usalli ma'aka, sai yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya manzon Allah, ni ba zan iya yin sallah kullun tare da kai ba. Fasana'a lin nabi sallallahu alaihi wa sallama ta'aman, dan haka yasa aka girka abinci ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wa da'ahu ila baitihi, ya gayyaci manzon Allah zuwa gidan shi. Wa nadaha lahu tarafa hasirin bima'in, aka yayyafa ruwa a jikin gefen wata tabarma karauni, aka jika ta ɗanyi laushi kenan. fasalla alaihi raka'atayn sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan tabarman nan yi sallah raka'a biyu ma ra'aituhu sallat duha ghayra zalika al-yawm Anas yace qala Anas ma ra'aituhu sallat duha ghayra zalika al-yawm ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla walaha ba sai wannan rana rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da wannan sai malam yace wa man ta'ammala al-ahadith al-marfu'ata wa athar as-sahabati wajadaha la tadillu illa ala hadha al-qawl wanda duk ya tsaya yana kalci hadisai wadanda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma abubuwan da aka samu daga sahabbai zai tarar cewa ba sa yin nuni ga wani abu sai wannan zancen zancen cewa ayi walaha idan da bukata idan akwai sababi na zuwa masallacin Quba ko na rasa sallar da mutum bai cikin dare ba ko dawowa daga tafiya ko bushara da cin nasara ko makamantansu wa amma ahadithut targibi fiha su ku hadisan da suka zo dan su kwadaitar akan yin wannan sallah wal wasiyatu biha da hadisan da suka zo dan su ja kunnan mutane akan kula da wannan sallah fasahihu minha daga cikin hadisan wadanda suka inganta ka hadisi abi hurairata wa abi dharrin la yadillu ala annaha sunnatul ratiba li kulli ahad wadannan hadisai ba sa nuna cewa wannan sallah ratiba ce tabbatacciya ce ga kowane mutum daya wa inma ausa aba hurairata bidalika yadda abun yake shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yadda akan cewa ya dinga yin wannan sallah li annahu qadru ya anna aba hurairata kana yaktaru darasal hadith bil layli ala salati saboda shi abu huraira kamar yadda aka ruwaito ya kasance yana fifita koyan karatu cikin dare fiye da yin sallah shi dan makaranta ne dalibi sai zama ya fi damuwa da karatu fiye da yin sallar dare to dan kada ya dinga yin asarar sallar dare gaba ɗaya baya yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya dinga yin sallar walaha fa amarahu bid duha badalan min qiyamil layli sai ya umarce shi da yin sallar walaha maimakon qiyamul layli walihaza amarahu alla yanama hatta yutira dan haka ne ya mishi umarni akan cewa kar ya sake ya bacci ba tare da ya wuturi ba walam ya amur bi zalika Abubakar wa Umar wa sa'ir as-sahaba kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai wa sauran sahabbai sai Abubakar da Umar da ire-iren su irin wannan umarnin ba abinda yake cewa daga cikin jama'a mutumin da yake yin wata rayuwa wanda yana da wani abu da yake dake hana shi yin sallar dare domin dan ba kowa ne zai iya ba alima an sayakunu minkum marda wa akharina yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna wa aqiqat yuqatiluna fi sabilillahi akwai wadanda suke marasa lafiya ne akwai matafiya akwai masu neman kudi akwai sojoji akwai ma'aikata akwai dalibai da sauransu ba kowa ke iya sallar dare ba to wanda duk yake samun matsala bai iya sallar dare sai ya dinga yin walaha ya dinga yin wuturi kafin ya bacci saboda in ya bacci ba zai tashi ba wani sai ya ji ana as-salatu khairun minan nawm to haka ya faru da Imam Malik wani dalibi yazo irin masu zafin kai yana tuhuma sa cewa kai ga ka babban malami amma an ce in ka shiga gida bacci kake kai baka sallar dare baka tilawa sai yace kwarai kuwa wuturi kawai nakan yi na kwanta bacci saboda waɗannan ayyuka da nake na karantawa su suke cinye min lokaci kuma muhimmancin su ga al'umma yafi muhimmancin ni kadai in dinga yin sallah ni kadai ba tare da an fanda al'umma ba dan haka malami mai karantawa ko shugaba ko wani jagora a cikin al'umma wanda ya samu kanshi a cikin ayyuka da shugul wanda suke al'umma sun cinye mishi lokaci ba zai iya yin waɗannan ayyuka nashi na musamman ba to sai ya dinga yin ire-iren waɗannan ko kuma irin rayuwar da ake a yanzu wanda galibi neman abinci da neman duniya ya cinye lokutan mutane kowa ka gani yana da programs yana da baramis na duniya masu yawa a kullun baya gama su amma kuma bai da baramis na lahira kwata-kwata to sai ya dage alal aqal ya dinga sallar walaha da sallar wuturi kafin ya bacci da zaran an yi sallar isha in ka shiga gida sai ka miƙe kai wuturi raka'a ɗaya raka'a uku raka'a biyar abin da ya sawaka daga nan kuma sai kai ta bacci dama mutane masu bacci dare mutane kala uku ne a dare akwai wanda yake lahu la lahu wala alaihi wanda shine zai kwanta ya ta bacci to bai yi zinubi ba ko bai samu lada ba akwai wanda kuma alaihi wala lahu kamar da hadisin Bukhari ya bayyana ko wanda shi kuma zai kwaso kanshi zunubi bai samu ladan komai cikin dare ba, wanda zai raba dare yana shirme, yana fasikanci, yana ta'addanci, yana zinace-zinace ko shan giya ko gulma ko zaman fira na banza, wannan alaihi ne. Akwai kuma wanda yake lahu wala alaihi, wanda zai dauki tsawon dare bayan ya bacci ya tashi ko kafin ya kwanta bacci, yayi istighfari, yayi karatun alqur'ani, yayi sallah, yayi hailala, yayi tuba, ya nemi ainihin bukatu a wurin Allah. To alal aqalli in baka zama mai yin waɗannan ibadoji ba, to karka zama mai yin sabon Allah, sai ka kwanta kai bacci. Lalaka wala alaika, ubangiji Allah ya tsare mu. Shine mala yake cewa wa amatu ahadisul babi fi asanidha maqalun, daukacin hadisan da suka zo akan wannan mas'ala, wanda wasu sun gabata suna da maganganu da malamai suke yi akan su. Wa baduha munqati'un, wasu su isnadojin su yankakku ne. Wa baduha mawdu'un, wasu ma na ƙarya ne. La yahillu lihtijaju biha, sam bi halasta ay hujja da su ba. Ka hadisin yurwa an anasin marfu'an, kama hadisin da aka ruwaito daga Anas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai man dawa ma ala salati duha, wanda duk ya dimanci yin sallar walaha walam yaqta'aha, bai yanke ta ba, illa an illatin, sai in ba shi da lafiya ko wani dalili. Kuntu ana wa huwa, ni annabi da shi wannan mutumin zamu kasance, fi zawraqin min nurin, a cikin wani kwale-kwale na haske. But shine zawraq, wani dan karamin jirgin ruwa. Fi baharin min nurin, a cikin wani kogi na haske. Wada'ahu Zakariya ibn Duwaidin Alkindi, wani katon makaryaci mai suna Zakariya dan Duwaid Alkindi, wanda makaryaci ne a cikin hadisi, shine ya kera wannan hadisi. Malamai daga Humayd bin Tawil daga Anas bin Malik, malamai sun yi bayani akan ƙaryar shi a cikin wurare da dama. Da gaske akwai littafin Al-Asrarul Mawdu'a na Mulla Aliyun Al-Qari, Al-Asrarul Mawdu'a fil Ahadisul Mawdu'a na Malam Mulla Aliyun Al-Qari, da Fawaidul Majmu'a fil Ahadisul Mawdu'a ta Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani, da Al-Alil Masnu'a ta Malam Abdurrahman Abu As-Suyuti, da kuma Mawdu'atul Kubra ta Abdurrahman ibn Al-Jawzi, da littafin Tanzihush Shari'atul Marfu'a an al-akhbari ash-shani'ati al-mawdu'a. Duk waɗannan malamai sun bayyana ainihin ƙaryar wannan hadisi. Kaga bai halasta ai hujja da shi akan nuna falalar ainihin sallar walaha ba. Wa amma hadithu ya'la ibnu ashdaqin an abdullah ibn jaradin an annabi sallallahu alaihi wasallama, yace shi ko hadisin yahya ya'la dan ashdaq daga abdullah dan jarad daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa man sallama minkum salatad duha, wanda duk zai yi sallar walaha a cikin ku, falyusalliha muta'abbidan, to yayi ta a matsayin bautar Allah. Fa innar rajula, dan shi mutum, la yusalliha as-sanata min ad-dahri, zai yi sallar nan wata guda ko shekara guda a cikin zamani. Thumma yansaha, sannan yayi watsi da ita. Wa yad'uha, ya daina yi. Fatahinnu ilayhi, sai sallar ta dinga alhini, ta dinga begensa. Kama tahinnun naqatu ila waladiha, kama yadda raquma take alhini da begen danta. Idza faqadatu, idan ta neme shi ta rasa. Kuma kun ji wannan hadisi, sai malam yace fa ya ajaban lil hakimi, mamakin Allah wannan irin aiki na al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi. Kaifa yahtajju bihadha wa amsalihi, ya ma aka yi ne al-Hakim an-Naisaburi yake hujja da wannan da irinsa. Fa innahu, dan wannan hadisi, fa innahu yarwi hadha alhaditha, shi hakim ya ruwaito wannan hadisi, fi kitabin afradahu lidduha, a wani littafi na musamman wanda ya kebance shi dan sallar walaha. Wa hadhihi nuskhatun mawdu'a, wannan hadisi ya zo a cikin wata takadda ce ta ƙarya, wanda aka kera ƙarya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, aka danganta ga manzon Allah. Ya'ani nuskhata ya'la ibn al-ashdaq, yana nufin nuskar wato wannan malami mai suna ya'la dan al-ashdaq. Wa qala ibn adiy, malam ibn adiy mai al-kamilu fi du'a fa'il rijal, yake cewa rawa ya'la ibn al-ashdaq an ammihi abdullahi ibn jaradin an annabi sallallahu alaihi wasallama ahaditha kathira munkara, ya'la dan ashdaq ya ruwaito daga kawunsa abdullahi dan jarad daga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisai da yawa abin kyama wa huwa wa ammuhu ghairu ma'rufaini da shi ya ala din da wannan kawu nasa gaba ɗaya ba a san su ba ilimi wa balagani an abi misharin qala na samu labari an ce abu misar yana cewa qultu li ya'la ibn al-ashdaq ma sami'a ammuka min hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa menene kawunka yaji daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala jami'a sufyana ya ji littafin jami' na ainihin sufyanu wa muwatta malikin da littafin muwatta wa shay'an min al-fawaid da wasu fawaid daban wa qala abu hatim ibn hibbana al-imam ibn hibbana yace laqiya ya ala abdullahi ibn jarad ya ala ya gamu da abdullahi dan jarad ne falamma kabira yayin da ya shekaru ya girma ijtama alaihi malladina lahu sai aka samu wasu marasa addini suka taru a gaban shi fa wada ulahu shubhan bi 200 hadith suka kera mushi hadisan ƙarya kusan guda 200 faja ala yuhaddisu biha wa huwa la yadri sai dinga bayar da waɗannan hadisai ba tare da ya san hadisan ƙarya bane wa huwa allazi qala lahu ba'du mashayikh ashabina shine wasu shehunnan malaman mu suka ce da shi ayyu shay'in sami'tahu min abdullahi ibn jarad me ka ji daga abdullahi dan jarad fa qala sai ya ce hadhihi an-nuskhatu wa jami'u sufyana yace musu naji wannan takaddar da kuma littafin al-imam sufyan ath-thawri la tahillu ar-riwayatu anhu bihali ibn hibban yace sam bi halasta ba ko ta wani yanayi bi halasta riwaya daga ya'ala dan al-ashdaq la ba ta mun gano wannan jama'a yana kawo mana misalan hadisi ne wadanda yace na ƙarya ne an ruwaito su game da falalar sallar walaha haji nabi kenan sai yace wa kadhalika hadisi umar ibn subh an muqatil ibn hayyana hadithu aisha al-mutaqaddim hadisin aisha da ya gabata daga umar dan subh shi ma wannan umar din kamar da zamu zo mu ji makaryaci ne da kanshi yayi itirafi yayi confession cewa shi makaryaci ne wannan mutumi sai mallan yace hadisin na aisha da ya gabata cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli duha fintai asharata raka'a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallar walaha raka'a 12 wa huwa hadithun tawilun zakarahu al-hakim fi salati ad-duha hadisi ne mai tsawo hakim ya ambace shi a littafin salatu ad-duha din can wa huwa hadithun mawdu'un hadisi ne na ƙarya al-muttahamu bihi wanda ake tuhuma da kera wannan ƙarya shine wane umaru ibn subh umar dan subh qala al-bukhari haddathani yahya an ali ibn jarir qala sami'tu umar ibn subh yaqulu ana yace ni inji umar dan subh wada'atu khutbatan nabiy sallallahu alaihi wasallama ni na kera huduba ta manzon Allah akwai huduba ta ƙarya da ya kera wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala ibn adi munkarul hadith ibn adi yace wannan mutum hadisan shi abun kyama ne wa qala ibn hibana yad'u al haditha ala thiqat yana kera hadisan ƙarya ya danganta wa mutanen kirki la yahillu katbu hadithuhu illa ala jihati ta'ajjub minhu bi halasta a rubuta hadisan shi ba sai in za a rubuta dan ayi mamaki a ce oh ku ji irin ƙaryar da yake wa qala ad-Darqutni al-imam ad-Darqutni yace matrukun wannan mutumi abun watsi ne wa qala al-Azdi kazzabun azdi yace mutumin makaryaci ne kaji wata riwaya har ila yau daga cikin riwayoyi wadanda aka ainihin wato bayyana cewa na ƙarya ne suna bayani akan falalar sallar walaha wa kadhalika hadithu abdul aziz ibn aban an thawri an hajjaj ibn furatisa an makhulin an abi hurairah marfu'an yace daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda aka ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa man hafaza ala subhati ad-duha ghufrat lahu dhunubuhu wanda duk ya kiyaye sallar walaha za a gafarta mai zanuban shi wa in kanat bi adadil jaradi koda ko sun kai adadin fari a duniyan nan wa akthara min zabadil bahari koda yawan zanuban yafi yawan kumfan kogi zakarahu al-hakim aidan wannan hadisi ma hakim ne ya ambace shi wa abdul aziz haka wa abdul aziz hadha kaga wannan Abdul Aziz dan Aban din nan da kaji qala ibn Numayr huwa kazzabun qatan maqaryaci ne wa qala Yahya laysa bi shay'in Yahya dan Sa'id al-Qattan yace ba wani abun arziki bane kazzabun maqaryaci ne khabithun mummunan maqaryaci yad'ul haditha yana buga hadisan jab wa qala al-Bukhari wa an-Nasa'i wa ad-Dharqutni matrukul hadith wadannan malamai gabaɗayan su suka ce abun ayi watsi da hadisan shi ne wa kadhalika hadithun Nahas ibn Qahm an Shaddad an Abi Hurairata yarfa'uhu shi ma aka ce daga Abu Huraira ana daga shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man hafaza ala shuf'ati ad-duha wanda duk ya ci gaba da yin sallah raka'a biyu da walaha ghufirat dhunubuhu za a gafarta mishi dhunubansa wa in kanat akthara min dhabadil bahari koda sun fi kumfan kogi yawa malam yace wannan nahas dan qahamin qala yahya laysa bi shay'in ba wani abun azo a gani bane da'ifun mai rauni ne kana yarwi an ata'a an ibn abbasin ashiya'a munkara yana ruwaito abubuwan kyama ya danganta ga ata ainihin wato zuwa daga ibn abbasin wa qala an-nasa'i da'ifun malam imamu an-nasa'i abu abdurrahman yace wannan mutum mai rauni ne wa qala ibn adiyyin al-jurjani yace la yusawi shay'an bai da wata kima bai kai komai ba wa qala ibn hibbana kana yarwi al-manakira anil mashahir al-adasa ruwaito abun kyama ya danganta ga malamai sanannu wa yukhalifu thiqat yana sabawa amuntattu la yajuzu lihtijaju bihi bai halasta a kafa hujja da shi ba wa qala ad-Dharqutni mutrabul hadith Dharqutni yace hadisan shi dukan su rikitattu ne wa tarakahu Yahya al-Qattan Yahya dan Sa'id al-Qattan yayi watsi da shi wa amma hadisu Humayd ibn Sakhr anil maqburi an Abi Huraira ba'atha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'san manzo Allah ya aika da wasu ƴan saƙo al-haditha zuwa ƙarshen hadisin wa qad taqaddama wannan hadisi ya gabata fa Humaydun hadha da'afahu an-Nasa'i wannan Humayd dan Sakhr Nasa'i ya rawaita shi wa Yahya ibn Ma'in ya dan Ma'in ya rawaita shi wa wasaqahu akharuna wasu malamai suka ce yana da ainihin nagarta wa unkira alaihi ba'du hadithihi amma an kyamaci wasu hadisan sa an masa inkari wa huwa mimman la yuhtaju bihi idan farada amma dai ba a kafa hujja da shi idan shi kadai ya ruwaito riwaya wallahu a'lam sai malam yace wa amma hadisu Muhammad ibn Ishaqa an Musa an Abdullah ibn al-Musanna an Anas an ammihi Sumama an Anas yarfa'uhu cewa man sallat duha wanda yayi sallah hantsi banallahu lahu qasaran fil janna min dhahabin Allah zai gina mishi gida aljanna na zinariya fa min al ahadith al gharaib na daga cikin hadisai masu rauni qala at-Tirmidhi gharibun la na'rifuhu illa min hadha al wajh shi ma ya gabata a baya hadisi ne mai rauni ba a san shi ba sai ta wannan fuska wa amma hadisu Na'im ibn Hammar ibn Adam la ta'jis ya kai dan adam karka gaza li an arba'i raka'atin karka gaza yi mun sallah raka'a hudu fi awwalin nahari a farkon wuni akfika akhirahu zan wadatar maka karshen wannan wuni wa kadhalika hadisu Abi Dardai wa Abi Dharr da kuma hadisin Abu Darda da Abu Dharr duka ire-iren waɗannan hadisan fa samitu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yaqulu hadhihi al-arba'u indi hiya al-fajr wa sunnatuha waɗannan in ma da ya inganta waɗannan raka'a hudu a wuri na inji Ibn Taymiyyah sune sallar asuba da kuma raka'atul fajr ba sallar walaha ba in ma ya inganta a takeice jama'a izuwa nan malam ya gama mana karatu akan sallar duha abinda zaka iya cirewa a matsayin khulasa shine sallar walaha sunna ce daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba sunanin rawatib bane manzo Allah ya kwadaitar ya ja kunne ya fadi falalarta daga cikin kwadaitarwa da yayi da jan kunne da falala akwai hadisai da suka tabbata akwai wanda basu tabbata ba wanda suka tabbatan suna nuna umumin dacewa da ayita kamar cewa sallar walaha sallar mutane ne masu komawa ga Allah salatul duha salatul awabin da nasihar da yayi sayyidina Abu Huraira akan yinta amma a aikace ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dimantan yinta ba inma yana yinta ne gurgurdan bukata bukatun kuma galibi suna kekkewayawa ne akan dawowa daga tafiya ko bushara da cin nasara ko ziyarar masallacin Quba ko kuma idan ya ainihin wato samu kanshi a wani yanayi na an gayyace shi wani wuri ya salla ko dai wani dalili makamancin haka. Sannan an samu sabbai daidaiwa waɗanda suka yi wata ranar su bari, wata ranar su yi, wata ranar su bari. Falalar dai tana cikin irin wannan yanayi na ayi a bari, amma ba daidai bane mutane su maida ita sunna ratiba su dimanci yinta musamman a masallatai kullun kullun iyakar shekaru. Sannan akwai hadisai da dama waɗanda suka zo dan bayani akan ta sai an yi taka tsantsan wajen faɗan su matukar baka san ingancin su ba. Da akwai hadisai da dama waɗanda suke masu rauni. Idan ka koma wani tattafan da muka ambata al asrarul marfu'a al la'alil masnu'a ahadithul qissas littafin ainihin fawaidul majmu'a da ire-iren su littafan mawdu'at zaka ga babuka musamman da malaman suka yi dan kawo hadisai na falalan walaha wanda basu tabbata ba. Ina ba ta mun gano nan jama'a. Sai mallan yace faslun wata gaba wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa hadi ashabihi sujudu shukri inda tajaddudi ni'mati ni'matin tasurru aw indifa'i naqmatin. Yana daga cikin ainihin wato shiriya da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa sukan yi sujida ta godiya ga Allah yayin da wata ni'ima sabuwa ta sabunta aka samu wata ni'ima wacce take faranta wa bawa rai ko kuma aka tunkuɗe mishi wani bala'i wanda yake uzurta mishi kama fil musnadi an abi bakrata anna nabiy sallallahu alaihi wasallama kana idza atahu amrun yasurruhu kharra lillahi sajidan shukran lillahi ta'ala. Cewa ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan wani al'amari ya zo mishi wanda ya faranta mishi rai to yakan fadi yayi wa Allah sujuda ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi daga sahabi Abu Bakrata. Sai dai isnadin wannan riwaya jama'a bai inganta ba. Malam Muhammad Nasir al-Albani ya bayyana raunin wannan riwaya a cikin littafin Silsilatul Ahadith al-Da'ifati wal Mawdu'a wa Athariha Sayyi'u fil Umma a lamba ta 436. Sannan a cikin bayanin da yayi ya ambaci cewa amma asalin kissar tana da asali a cikin Sahihul Bukhari, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka ko kuma gashi aikata yayi, amma wannan riwaya bizati bata tabbata ba. Wa zakara Ibn Majah an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bushira bi hajatin, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an masa bushara da wata bukata cewa Allah ya huwace mai ita fa kharra lillahi sajidan, sai fadi wa Allah sujuda. Al-Imam Tirmidhi shima ya fitar da wannan riwaya, Ibn Majah amin ya fitar da wannan riwaya kuma ta tabbata insha Allah. Malamai sun tabbatar da cewa isnadin ta hasanun ne fi shawahid. Wa zakara al-Baihaqi bi isnadin ala shartu al-Bukhari anna Ali radiyallahu anhu lamma kataba ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama bi islami hamdan, cewa sayyidina Ali dan Abu Talibin, kamar yadda al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito da isnadi akan sharadin Bukhari a cikin littafin sa na ainihin As-Sunan al-Kubra kenan ta al-Imam al-Hafiz Abu Bakar al-Baihaqi, cewa sayyidina Ali bayan da aka tura shi Yaman ya je yayi wa'azi sai ya rubuto wa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saqo cewa gaba ɗaya mutanen garin Hamdan sun musulunta. Da labari ya iske manzon Allah kharra sajidan, sai ya fadi ya sujuda thumma rafa'a ra'sahu, sannan ya daga kansa fa qala, sai ya ce assalamu ala Hamdan, amincin Allah ya tabbata ga garin Hamdan. Assalamu ala Hamdan, amincin Allah ya tabbata ga garin Hamdan. Wa sadarul hadithi fi sahih al-Bukhari, farkon hadisin cewa an aiki sayyidina Khalid dan Walid zuwa kasar Yaman, daga baya aka ce ya dawo, aka tura sayyidina Ali ya je ya wa'azi, wannan akwai shi a cikin Bukhari a lamba hadisi na 4100 da ainihin lamba ta 6. Wa hadha tamamuhu bi isnadihi inda al-Baihaqi, wannan shine cikon riwayan da cikon isnadin ta kamar yadda al-Imam al-Baihaqi ya ainihin ruwaito. Wa fil musnadi an abdul an min hadisi Abdurrahman ibn Auf anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sajada shukran lima lamma ja'atul bushra min rabbi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujuda yayin da Allah ya masa ainihin bushara, annahu man salla alayka sallaitu alayhi wa man sallama alayka sallamtu alayhi, bushara cewa wanda din yayi maka salati zan mai salati, wanda din yayi maka sallama zan mai sallama. Wannan shi ma isnadin sa hasanun ne fi shawahid insha Allah. Wa fi sunan Abi Dawud min hadis Sa'd ibn Abi Waqqas anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yarfa'u yadayhi fa yas'alu Allah sa'atan, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan daga hannu yayi addu'a tsawon lokaci, thumma rafa'a yadayhi ya daga hannu yayi addu'a tsawon lokaci, thumma kharra sajidan sai aka kuma ya fadi yayi sujuda thalatha marratin har yayi sujuda sau uku, thumma qala sannan sai ya ce da su inni sa'altu rabbi na roki Allah ubangijina wa shafa'atu li ummati na nemi Allah ya bani ceton al'ummata fa atani fulusa ummati ya bani ceton daya bisa ukun al'ummata fa kharartu sajidan shukran li rabbi shine na fadi nayi sujuda nayi wa Allah godiya, thumma rafa'tu ra'si sannan na daga kaina fa sa'altu rabbi li ummati na roki Allah ya ainihin wato bani ceton al'ummata fa atani fulusa thani sai bani ceton wato sulusi na biyu ya zama ainihin sulusa nake nan, fa kharartu sajidan shukran li rabbi sai na fadi nayi sujuda ga Allah na gode masa, thumma rafa'tu ra'si fa sa'altu rabbi li ummati sanan tashi na karo roƙon Allah ya bani ceton al'ummata fa atani fulusal akhara ya bani ragowan fulusi din, ma'ana an bashi ceton al'umma shikenan gabaki daya, fa kharartu sajidan li rabbi shine na ƙara fadi nayi ma Allah ubangijina ainihin godiya. Wannan riwaya tana cikin littafin Sunan Abi Dawuda da isnadi mai rauni wanda ke dauke da ainihin mutane majhulai har guda biyu, akwai Musa dan Yaquba Az-Zama'i wanda yake ainihin Sayyidul Hibz ne, sannan kuma akwai wasu mutane guda biyu wanda ba san su ba. Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi ya kwararo wannan riwaya akan lamba ta 3230 a cikin littafin Ad-Da'ifa. Wasajada Ka'ab ibn Malik lamma ja'atul bushra bi tawbatillahi alayhi zakarahu al-Bukhari. Ka'ab dan Malik Allah ya kara masa yadda yayi sujuda yayin da aka kawo mishi al-bushr da cewa Allah ya yafe masa. Ka'ab shine daya daga cikin mutane guda uku nan da Allah ya bada labari cewa wa 'ala salatati alladhina khulifu, Allah ya gafarta wa mu'minai da manzon Allah da mu'minai muhajirai da ansarawa, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar habu karshe, sai kuma Allah ya ce wa 'ala salatati alladhina khulifu, haka nan kuma Allah ya gafarta ma mutanen nan guda uku wadanda aka ce a daina magana da su aka ware su daga dangin su, hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat, har sai da ƙasa ta musu kunci duk fadinta, wa daqat 'alaihim anfusuhum rayuwarsu ta kuntata saboda sun ki zuwa yaki kuma suka faɗi gaskiya yakin Tabuka cewa kawai rashin daukan al'amura da muhimmanci ne yana su zuwa ba su da wani uzuri karbe a shari'a, sai manzo Allah ya ce to shikenan ku jira Allah ya kunce akan ku. Akai kwana 40 ba a magana da su, ba a siye agun su, ba a siyar musu, ba a kallon su, ba a kowa ba mai musu tayin abinci ko ya zauna inda suke zaune ko ya kai musu ziyara, in ma suka mutun sallama sai ya kau da kai, in suka manzo Allah sallama sai ta kallon fuskar shi suka ko zai amsa sallama sai su rasa ya amsa ko bai amsa ba. Bayan kwana 40 manzo Allah ya ce matan su ma su bar gidansu kowa ta koma gidan ubanta, sauran guda biyu suka dinga kuka suna kuka suna takeici, shi wannan shike da dan karfi yana dan yawo yana shiga mutane har ya je gun wani dan uwansa da suke da ainihin zumunci tare da shi, ya mai sallama ya ce wallahi da kare amsa mun sallaman innawai ganan ya kallace yace da karshe dai nayi summoning courage nace mishi kai kana gani yanzu ni bana san Allah da manzon shi, yace oho ni ban sani ba Allahu ala. To shine ran nan kawai yana can cikin ainihin gonarsa yana zaune sai ya ji ana kwalla mai kira ana cewa ya Ka'ab ibn Malik abshir, zaban da yaje ne ya kira sunan shi kwana 50. Imagine a ce ka rayu a cikin gari cikin al'ummarka da danginka da ƴan uwanka da abokan kasuwancinka da sauran jama'a ba wanda zai maka magana ko ya maka kallo na ainihin girmamawa kwana 50, ai ba karamin bala'i bane wannan jama'a. shine tunda yaji an kira sunan shi ce to shikenan ya san alheri yazo sai ya fadi yayin sujuda hadisin da cikin Bukhari karanta kura nan kusa cikin bulugul maram kaga wannan ya tabbatar da sunna ta ainihin mene ta sujudu shukuri wa zakara ahmadu an aliyin radiyallahu anhu annahu sajada hina wajada fudiyya fi katla al-khawarij hakanan al-imamu ahmad ya ambaci cewa sayyidina ali ya fadi yayin sujuda sanda ya tarar da asfudiyya wannan da ke da kari mai kama da nono a jikin gadan bayansa a cikin waɗannan matattu da aka kashe a cikin ashabu na harawan waɗannan ƴan qalaqatu waɗannan ƴan boko haram khawarija ƴan tatsine ƴan harura wanda suka yi tawaye wa sayyidina ali suka fita daga cikin musulmai sai kuma ƙauyen harura suka kafa daba suna fashi suna yanka mutane suna cin amana suna kona garuruwan mutane yadda kaga waɗannan su shekau suna yi sayyidina ali ya kai musu farmaki ya yake su saboda akwai wata baiwa da ta taho daga kasar Madina suka kama ta da mai gidanta wani sahabi suka ci mutuncin su suka fasa cikinta suka ci rodan da ran shi suka kashe shi sayyidina ali ce to wajibi ne waɗannan kai musu farmaki bayan da aka je a gama kakkashe su gaba daya sai ya dinga yawo a cikin gawawakin yana neman wani particular gawa saboda manzon Allah ya bashi labarin dama zaka yaki da wasu mutane batattu ne zaka kashe su a cikin su alamar su akwai wani wani daga cikin su yana da ƙari a jikin gadan bayan shi kamar da hadisin yace a doron gadan bayan shi kamar nonon budurwa ya fito yayi tsini haka sayyidina Ali sai aka dinga binciken gawan nan ba a gani ba da kanshi ya shiga cikin gawawakin ana ta duddubawa can dai a cikin wani taron bola gawawaki a daga can sai ga wannan mutumin da wannan irin ainihin ƙari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana nan take sayyidina Ali ya fadi yin sujudu shukuri ma'ana ya samu kwanciyar hankali da cewa ba musulman kwarai ya kashe ba mutanen banza ne waɗanda babu abin da ya kamata ya musu illa kisa su ya kashe wannan hadisi tabbatacce ne yana cikin ainihin tafin sunan musnad al-imamu ahmad kuma karanta littafai na tarihi irin littafin al-bidayatu wan nihaya da littafin tarikhul islam da makamantansu kissa ce shahararriya a cikin tarihin gwagwarmaya da sayyidina ali yayi a ainihin zamanin sa Allah ya kara masa yadda wa zakara sa'id ibn mansur anna ababakar as-siddiq radiyallahu anhu sajada hina ja'ahu qatlu musailama haka kuma al-imamu sa'id dan mansur a cikin sunan din sa haka nan ma baihaqi da al-imamu al-bagawi a cikin sharhus sunna dukan sun ambaci cewa sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda ya ainihin fadi yayi sujuda lokacin da labari ya iske shi cewa sojojinsa na ainihin wato rundunar musulunci karkashin jagorancin Khalid dan Walid Saifullah al-Maslul radiyallahu anhu sun samu nasara akan babban kafirin nan mai da'awa annabta shine Musailama al-Kazzab wanda ya sun sha wahala kwarai a hannun shi an kashe musulmai da yawa a cikin wata gona da ake cewa Hadiqatu Shuhada saboda yawan musulmai da aka kashe a kasar Yamama wannan kafiri ya je yayi alliance da wata kafira mai suna Sajah ya aure ta ita ma tana da'awa annabta a cikin ainihin kabilarta ya aure ta ya hada rundunar shi da rundunarta ya zama ya da katotuwar runduna ta kafirai batattu marasa imani suka farwa musulmai da yaki aka yi dauki ba dadi aka kwana aka wuni ana wani dauki ba dadin anan ne ainihin wannan kawu na Anas Allah ya kara masa yadda ya ce a dauke shi a wurga shi cikin katangar da suka rufe din sai da ya bude wa musulmai wannan katanga wannan kofa suna sara suna suka sai da suka mai sara sama da 85 a jikin shi amma sai da ya bude wannan kofa musulmai suka samu suka shiga haka Khalid ibn al-Walid yayi kukan kura ya shiga tsakankanin shi da wasu runduna sai da suka ratsa su har tsakankanin bayan su suka je suka tarar da wannan zindikin kafiri Musailama a boye a cikin ainihin bukka maza da mata suna kewaye da shi ƴan mata na mishi tausa sojoji suna gadin shi kaga alamar ƙarya yake kenan babu wani komanda na musulunci jama'a wanda zai je ya buya sai in ƙarya yake ba komandan musulunci bane a ce komandan musulunci a boye komandan musulunci yana shiga gaban rundunar musulunci ne yadda annabi da sahabbai suke amma a ce komandan musulunci yana yawo da hijabi yana goye ƴan karamar ƴan bebi dan ka a gane shi kamar mata aure haka su shekau suke jama'a kuma suna da wai su komandoji ne waɗanda wai suke wakiltar musulmai wai su halifofi ne wai su umara ul mu'minin ne da yaushe mu'mine suka musu mubaya babu lokacin daga dole su dinga buya dan tsoran ka a kashe su dan ba su da wannan kwarjinin na imara da khilafa ina ba ta mun gane wannan jama'a to irin su daya da su musailamatul kazzab ubangiji Allah ya tsare mu daga bala'i irin wannan a takeice jama'a duk sanda wani al'amari ya faru ga mutun na farin ciki ko gushewar wani sharri to ba party ake yi ba ba fito ake yi ko rawa ko kida ko a hada thanksgiving a ce za a yi wata walima ta musamman ba abin da yazo a cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutun ya fadi nan inda yake ba sai an kalli gabas ba ba sai da alula ba ba sai an yi kabbara ba sai mutun ya fadi ya sujuda za mu zo mu ji daga cikin addu'o'in da ake yi akwai shahararriya wanda ake cewa sajada wajihi lillazi fatarahu wa shabqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqina fuskata taron kofa ga Allah da ya kirkire ta ya tsara ta ya bata ji da gani da ainihin wato a karfin shi da kuwarsa tsarkiya tabbata ga Allah wanda yafi duk masu halitta iya yin halitta babu laifi mutun yayi kafa daya kafa uku kafa biyar abin da ya sawaka babu laifi bayan nan mutun yayi kyauta ko sadaka ko azumi ko wani abu na neman qurba ga Allah amma dai irin abin da mutane suke idan an musu bushara da cin jarabawa ko samun wani aiki ko mukami ko cin zabe ko an ba su auren matar da suke so su aura ko sun ci nasarar wata shari'a da take musu ta tsaya musu a wuya ko sun kwace wani gari daga hannun kafirai ko duk wata nasara da mutum zai iya samu a rayuwarsa ko an ture mishi wani bala'i to ba ihu zai iya fara rawa yana tafiya na rawa ba jama'a wannan tafarki ne na kafirai tafarkin shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wannan abin da muka ji ana ta yin jam yanzu da zaran ka je kai browsing kaga cewa ka ci jam yadda ya kamata sai ka fada a cikin kafe din sai kai sujuda dan suka ce me suka ce sunna ce wani ba fito yake yi ba ko ya kama rawa sai ka fadi kai sujuda ka godewa Allah haka ka samu admission ne ka samu aiki ne ka samu ainihin wato lafiya ne daga wata cuta ka warke ne daga wani bala'i wasu barayi ne suka cuce ka Allah ya tona musu asiri an yi ma damfara ne kudin ka suka dawo da ire-iren waɗannan duk wani abu wanda yake na farin ciki ko gushe wani bakin ciki babu laifi wannan ya tabbata a sunna da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mallan yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi sujudul qur'an ga wata gaba wadda ta bayyana shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama game da sujuda ta ainihin tilawa sujudut tilawa sajada wadda ake yi a cikin karatun alqur'ani akwai wurare da idan an karanta a cikin alqur'ani sai a tsaya a yi sujuda to ya abun yake mallan yace kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya kasance idza marra bi sajadatin idan ya gushe ya wuce ta kan wata sujuda kabbara wa sajada sai ya kabbara yace Allahu akbar sai kuma ya fadi ya sujuda warwa ma qala fi sujudihi so da dama yakan fada a cikin sujuda sai ya ce sajada wajihi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi wannan ita ce daya daga cikin riwayoyi irin wanda muka ambata yakan fada yace fuskata ta yi sujuda ga Allah da ya halicce ta ya tsara hotanta ya sanya mata ji da gani da karfin sa da iyawarsa warba ma kala wani lokaci yakan ce Allahumma ihtut anni biha wizran waktub li biha ajran waj'al li indaka waj'alha li indaka zakhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika dauda yace ya Allah Allahumma ihtut anni biha wizran Allah ka share min zunubai sakamakon wannan sujuda waktub li biha ajran Allah ka rubuta min lada sakamakon wannan ainihin sujuda waj'alha li indaka zukhran Allah ka sanya ta zama wata taska ce daga taskace mun ta arziki a wurinka wa taqabbalha minni Allah ka karba mun wannan sujuda kama taqabbaltaha min abdika dauda kama yadda ka karbe ta daga bawanka daudu alaihi salam baban annabi sulaiman ko kamar da Allah ya bada labari fadan Allah da yake cewa wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwaru al mihraba haka ne ko دخلوا على داود ففضيع منهم قال قالوا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشرك. نعم شيني اللي كتا قال إن هذا أخيه له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. daga jin wannan sai annabi Sulaiman ya ce qala kamar Allah ba da labari laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi wa inna katiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'd. annabi Sulaiman ne annabi Dawud ne aka mishi shari'a ya ji kai an shigo gidan shi kai faj'atan ko fadashi suka ce mu da shi muna rikici ne tsakanina da wani ina da dabbobi na sai yace in kawo ta ina da dabba ta kwaya daya yana da su da yawa sai yace in bashi ta waye saka a cikin nashi. daga jin haka sai annabi Sulaiman sai ya saurin yanke hukunci shine sai Allah ya ainihin mushi ainihin wato tankiya akan cewa ba haka ake yi ba. Allah kuma ba da labari cewa fa fahamnaha Sulaimana muka fahimta da dayan shi annabi Sulaimana. to annabi Dawuda sai ya dawo cikin kayace shi shine Allah yace wa zanna Dawudu annama fatannahu. annabi Dawuda ya gane cewa lalle mun jarabce shi ne mun ainihin koya mishi yadda ake waɗannan mu'amaloli ne na ainihin hukunce hukunci cewa sai ka ji ta bakin kowane taraf na husuma fa kharrar fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana sai ya ainihin wato nemi gafara Allah ya fadi ya sujuda ya koma zuwa ga Allah. to shine isharar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin wannan riwaya cewa Allah ka karba mini kamar yadda ka karba ma annabinka Dawudu alaihi salam. sai dai wannan ainihin riwaya malamai sun kai sun kawo game da ainihin wato kissar asalin abin da ya faru game da ainihin wannan riwaya game da wannan ainihin hadisi a takeice a yadda yake haka malamai ba su inganta shi ba. al-Imam at-Tabarani ya ruwaito wannan riwaya da wata kissa doguwa wanda ainihin Sa'idu Sa'du dan Abi Waqqas yi mafarki a cikin mafarkin ya ji wata bishiya yace ya ga wata bishiya a mafarkin ta fadi tana karanta suratu Sa'd da ta kawo kan wannan aya sai bishiyar ta fadi ta yi sujuda shi kuma sai ya ji ta tana karanta wannan addu'a shi kuma yana tsena kallo har manzo Allah ya ce mishi me yasa kai ba kai sujuda ba. to wannan riwaya Malam Muhammad Nasir Albani ya inganta ta a cikin as-sahiha riwayan al-Imam at-Tabarani akan lamba ta 2100 da lamba 10. riwaya ce ingantacciya jama'a ba ta tsuniya bace. sahabi ne ya mafarki sai ya ga bishiya tana karanta sa'at wal qur'ani dhikr da ta kawo kan wannan aya fa kharra wa zanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab sai kawai ya ga bishiyar kawai ta fadi ita ma ta yi sujuda shi kuma yana tsayena kallon abin mamaki. da gari ya waye sai ya zuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa ga abin da ya gani gashi ma ya rike irin addu'ar da ya ji bishiyar tana yi shine annabi ya ce mishi ya kai baka fadi kai sujuda ba. ina ba ta mun gano wannan jama'a. to wannan riwayar ta inganta da wannan kissar gaba daya. to kaga tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ainihin wato i'timad bai soke bai kore labarin ba ya halasta kenan ayi wannan addu'a a matsayin daya daga cikin addu'o'in da ake yi a cikin sujuda. Allahumma hfud anni biha wuzran waktub li biha ajran waj'alha li indaka zukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. zakarahuma ahlus sunani. wadannan riwayoyi guda biyu ce malamai masu as-sunan sun ambace su. ولم يذكر عنه انه كان يكبر للرفع من هذا السجود اما با انبتو cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana yin kabbara ta dagowa daga sujudar ba amma an samu yakan yi kabbara in zai tafi sujudu tainin tilawa. wala nuqila fihi anhu tashahhudun wala salamun albatta nan ne kuwa. wakadhalika lam yadhkuru لم يذكره الخرقي ومتقدم الاصحاب دان هكا الخرقي ده سوران مغباتن ان مذهبن حنابلة بس امبتي wannan ba. wala nukila fihi anhu, kuma ba a taba cira to wani bayani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tashahhudin cewa yayi tahiyya wala salamun ko yayi ainihin sallama ba albatta da dai abadan never ba taba ruwaituwa ba. Wa ankara Ahmad wa Shafi'i salama fi al-Imam Ahmad da Shafi'i sun yi inkarin sallama cewa bayan ka tashi sai ka sallame dan ba salla bace. Fal mansusu an Shafi'i annahu la tashahhuda fihi wala taslim, abinda Shafi'i ya faɗa ƙararar shine babu tahiyya babu sallama a sujudit tilawa. Wa qala Ahmad amma taslimu fala adri ma huwa, cewa ayi sallama ni ban san inda aka samu shi ba. Wa hadha huwa as-sawab alladhi la yanbaghi ghayruhu, al-imamu shaykhul islam ath-thani ibn al-qayyim yace wannan shine daidai wanda bai kamata ayi aiki da wani abu ba sai shi. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu sajada fi alif lam mim tanzil, ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sujuda a cikin suratu alif lam mim tanzil sajada kenan ko, wa fi sad da a cikin suratu sad, wa fi najmi da suratu wan najmi, wa fi idha as-sama'u shaqqat da suratu ainihin idha as-sama'u shaqqat, wa fi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, duk waɗannan wurare ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujuda a cikin su. Wa zakara Abu Dauda an Amr ibn al-As anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama aqra'u 15 sajada, kuma Abu Dauda ya ambaci cewa daga Amr dan As cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mishi sujuda guda 15, minha thalathun fil mufassal, akwai guda uku a cikin sura, akwai cikin surori gajejjeru daga cikin ainihin wato daga wan najmi zuwa ƙasa kenan. Wa fi suratul hajj sajadatani, a cikin suratul hajj kuma akwai sujuda guda biyu, sai dai wannan isnadin bai inganta ba jama'a. A cikin sa akwai al-Harith ibn Sa'id al-Ataqi, wannan mutumi malamai sun yi magana akan cewa majhuli ne masturi ne wallahu alam, duk da yake abinda hadisin ya zo da shi galibin su sun tabbata kamar da zamu zo mu ci. Wa amma hadisu Abi Darda'i sajadtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama 11 sajada falaysa fiha min al-mufassal shay'un, shi ku hadisin Abu Darda'i wanda yazo da bayani cewa an yi sujuda tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sujudu tilawa guda 13, to babu ko daya a cikin mufassal, sai dai cikin A'raf da Ra'd da suratul Nahli da Banu Isra'ila da Maryamu da Hajji da sajada da Furqan da suratul Namli, sajadatul Furqan kenan da suratul Namli da Alif Lam Mim sajada da kuma suratul Sad da ainihin wato sajada dake cikin Al-Hawamim. Qala Abu Dauda rawa Abu Darda'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallama 11 sajada wa isnaduhu wahin, yace wannan isnadi da aka ruwaito na Abu Darda'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan sujuda wanda aka ce guda 11, to isnadi ne mai rauni kwarai, saboda a cikin shi akwai wani mutum mai suna Umar dan Hayyan ad-Dimashqi, malamai sun ce majhuli ne ba a san shi ba, kamar yadda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya ambata a cikin littafin Taqribu Tahdhib. Jama'a ina fatan muna bi. Wa amma hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama lam yasjud fil mufassal mundu tahawwala ila al-Madina, cewa da dai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma kasar Madina bai sake yin sujuda a cikin kananan surori dinnan ba. Rawahu Abu Dauda, Abu Dauda ya fitar da shi, fa huwa hadithun da'ifun fi isnadihi Abu Qudamata al-Harith ibn Ubaidin la yuhtaju bi hadithi, wannan isnadin hadisin mai rauni ne kwarai, saboda al-Harith dan Ubaidin malami ba sa kafa hujja da shi. Qala al-Imam Ahmad Abu Qudamata muttaribul hadith, al-Imam Ahmad yace wannan Abu Qudama al-Harith dan Ubaid hadisan shi masu rauni ne rikitattu ne. Wa qala Yahya ibn Ma'in da'ifun, wa qala an-Nasa'i saduqun indahu manakir, wa qala Abu Hatim al-Basri kana shaykhan salihan, Abu Hatim shine Ibn Hibban kenan yace wani mutum ne mai nagarta, mimman kafura wahamuhu, amma mai rauni ne da yawa, yana da wahami iri-iri. Wa allalahu ibn al-qattani bi matarin al-warraq, sannan Yahya dan Sa'id al-Qattan ibn al-Qattan ya rawaita wannan hadisi da cewa akwai matarin al-warraq a cikin shi. Wa qala yace kana yushbihuhu fi su'il hibzi, Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla. Irin shi mutane masu rauni sune su Muhammad dan Abdurrahman dan Abu Layla wa iba ala muslimin ikhraju hadithihi. Amma yi wa muslim ainihin wato kyara akan fitar da hadisan shi. Intaha kalamuhu. Maganan Ibn al-Qattan ta kare. Ku ji wannan magana jama'a mai hadari kwarai. Sai yace wala aiba ala muslimin fi ikhraji hadithi, babu aibi ga imam muslim ya fitar da hadisin wannan mutumi. Li'annahu yantaqi min ahadithi hadha ad-darbi ma ya'lamu annahu hafizahu. Irin waɗannan mutanen imam muslim yana zaben hadisan su ne waɗanda ya gano ya sani a ilmanta cewa sun kiyaye. Duk mutumin da aka same shi yana da su'ul hifz, to wata rana yana iya dacewa, wata rana yana iya samun matsala. Ma muslim ya kamta da hadisai waɗannan mutane ne maqrunan bi ghairihim, ya gwama da wasunsu. Sannan kuma bayan ya tace, ya suke tacewa ta hanyar muqarana da sauran hadisan sa'o'in shi a wajen riwaya wanda suka fi shi nagarta a wajen haddacewa. Inda aga ya dace da su, to anan bai samu matsalar da ake tsammani ba. Irin waɗannan ne muslim ya fitar. Kama yatrahu min ahadithi fika ma yu'lamu annahu ghalita fihi, kama yadda yake watsar da hadisin amintattu waɗanda aka gano cewa wani amintacce amma a wannan riwaya ya samu kuskure. Imam Muslim da ire-irensa ba sa fitar da hadisan fiqat inda suka yi kuskure su fiqat din. Fa ghalita fi hadhal maqami man istadraka alayhi, wanda yayi kokarin cin gyaran Imam Muslim anan to shine ya samu matsala, shine yayi bankaura. Man istadraka alayhi ikhraja jami'i hadithi fiqa, wanda yayi ainihin wato kokarin yace bari ya ci gyaran Muslim akan dan menene Imam Muslim yake zaben hadisan fiqat baya fitar da su duka sai ya zaba. Sai wasu malamai suka ce sun ci gyaran Muslim akan gawana amintacce, ka fitar da hadisan shi wasu kuma kayi watsi da su, to ga sauran waye mai irin wannan aikin? Hakim kenan ko? Wa man da'afa jami'a hadithi sayyi'il hibsi, hakanan kuma wanda yace ya kuskurantar da Muslim saboda yana ganin hadisan sayyi'ul hibsi dukannin su abin rauni ne, shi ma wanda ya kuskure. Ma'ana akwai mutane taraf guda biyu, wasu suna ganin imamu Muslim da ire-irensa sun fitar da hadisan wani, wannan nan amintacce ne, yana da hadisai 200 amma kai Muslim ka zabi guda 50 ka ce su kake so, sauran ka basu. Sai ya ce to ka ya maka musadrak, tunda ka ce za ka fitar da irin riwayoyin su wani, to ga al-musadrak al-sayyani. Hakim shine yayi wannan bankaura, Allah ya gafarta mishi, ya dinga debo duk wani abu da ya gani ya ce sahihun ala shartihima wa lam yukharrijahu, ya samu kanshi a cikin series of errors, kurakurai musalsala. Wasu hadisan suna cikin Bukhari da Muslim din, sai ya ce basu fitar da su ba. Wasu hadisan suna cikin ɗaya daga cikin su, sai ya ce bai fitar da su ba. Wasu kuma ba sa ciki amma kuma ba su cancanta su zama a ciki ba, saboda sun fitar da abinda ya kuma maqamahum, kuma dama littafin su muktasar ne. Wasu kuma ba sa ciki saboda ba su cancanta su zama a ciki ba, koda ko yana ganin kamar a zahiri sun cancanta, saboda akwai ta illa khafiya wadda ainihin ta boyi gare shi. Malamai sun yi maganganu da dama akan littafin Abu Abdullah al-Hakim saboda wannan matsala. Karke aka tike akan maganganun al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani wadanda yasa a cikin littafin An-Nukat al-Ibn Salah, inda yake cewa na farko ya gano cewa Hakim yayi draft ne, yayi muswadda, ya rubuta ne yana so ya tace, ya fara tacewa sai Allah ya dauki rayuwarsa. Kuma kurakuran da ke cikin littafin daga inda ya fara karantar da littafin zuwa inda ya tsaya, waɗanda ya tace wanda ga kwanan wata da bayanin da ya cewa izuwa nan ne gyare-gyaren Abu Abdullah al-Hakim suka tsaya, in Allah ya so za mu ci gaba katu na gaba, wanda bai katu na gaban bai rasu. Daga farkon littafin zuwa nan wajen kurakuran suna da karanci kwarai in an yi comparing daga kuma daga nan zuwa ƙarshe. Abinda ya gyara bai fi ɗaya bisa shida littafin ba. Yace na biyu kuma al-Imam al-Hakim akwai mamakin Allah akan wasu abubuwan da ya ambata, waɗanda yayi maganganu akan wasu mazaje a cikin littafin al-Madkhal nashi ko a cikin tarihu na Isabur, sai kuma gashi yana kawo hadisan su. maganganu ne dai masu tsawo wadanda malamai suke tattaunawa karke sai aka ce littafin ba mu iya cin morese sai malami wanda bai gaza tsaran al-imamu al-hakim ba amma dalibai ba sa iya cin moresa saboda akwai abubuwa da dama dirkaniya da bankaura a cikin shi wannan bangare na daya kenan bangare na biyu kam wanda kuma shi kuma yake ganin da hadisin wani mutum mai rauni ayi watsi da shi gaba daya ba tare da an yi itibari an tace ba shine wane wannan shi kuma shine Ibn Hazm shi kuma da zaran ya samu mutum da su'ul hifzi to kawai zai make shi ne kullun sai ya ta make shi ba tare da tacewa ba wannan shi ma ainihin wato israfi ne tashaddudi ne ta'annuti ne barna ce a cikin ilimi dole sai an dinga tace hadisan sayyul hifzi mutumin da aka ce yana da rauni koda ajin hadda ne duk wanda aka san yana da rauni a wurin hadda kullun ai kuma shi kawai bai haddace ba sai a ce ya bada haddar aji ko ba maki yau ya samu gam da katar to irin wannan ya faru da bangarori guda biyu masu saurin tuhumar Imam Muslim akan rashin fitar da hadisan siqat gaba daya da masu raunin saurin tuhumar sa akan fitar da wasu hadisan sayyul hifzi dukkanin su basu dace ba domin a can bece bai kawo duka ba sannan yana zaben waɗanda suka tabbata ne ya kyale waɗanda suke da matsala ko wanda basu dace da abin da yake kawowa ba nan kuma yana zaben daidai wane tabbatatu ba a watsi da su gaba daya hadisan sayyul hifzi sai an yi muqaranar sa da hadisan sauran mutane amintattu wallahu ta'ala ala shine mallaye yace fal ula na farkon masu bin hanyar a ce sai an kawo duka tariqatul hakimi wa amsali kaji tabarkin abu abdullahi al-hakim da irairan sa wasaniya tabarkin masu cewa ai watsi da hadisan sayyul hifzi gaba daya tariqatu abi muhammad ibnu hazm wa ashkalihi da shi da irairan sa Allah gafarta musu gaba daya wa tariqatu muslimin hiya tariqatu a'immati hadha ash-sha'n amma tabarkin da imam muslim ya ba a cikin wannan littafin nashi shine tabarkin limaman wannan harka ta hadisi wallahu almusta'an sai malam yace wa qad saha an abi hurairata annahu sajada ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallama fi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ya inganta al-imam abu huraira ya ruwaito kamar yadda muslim ya fitar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujuda a cikin iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wa fi idha sama'un shaqqat wa huwa inma aslama ba'da maqdamin nabiy sallallahu alaihi wasallama almadinata tare da cewa shi abu huraira ya musulunta ne bayan dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasar madina wannan magana jama'a akwai gyara game da ita abu huraira ya zo da manzon Allah tabbas bayan madina bayan zuwa madina amma ya musulunta da wuri a garin su domin Tufail ibn Amr al-Dawsi ya zo ya musulunta tun farkon zaman manzon Allah a Makka kuma ya koma kasar su Abu Huraira ya je yi wa'azi kuma duk sun musulunta saboda manzon Allah ya musu addu'a ya ce Allahumma hadi dawsan kafa uku Allahumma hadi dawsan Allahumma hadi dawsan wannan Abu Tufail ya zo ya karbi musulunci ya ce kuma ni wakilin mutanen mu ne zan kai musu addini da haka bil ijmal mutanen kasar ainihin wato a dausawa din nan gaba ɗayan su kabilar su Abu Huraira sun musulunta amma Abu Huraira bai zo ya zauna a Madina ya samu falalar sahabbantaka da zama kusa da manzon Allah tare da as-sabiqunal awwaluna min al-muhajirin wal ansar ba sai bayan an dawo Madina sanata 70 bi 60 sinina aw 70 shekara ta 6 ko ta 7 falau ta'arada al-hadisan min kulli wajhin da za a ce hadisan guda biyu sun karo ta kowace fuska wata kawo ma fi sihhati sun zama karfin su daya wajen inganci da ta'ayyana taqdimu hadisi Abu Huraira da ya zama wajibi a gabatar da hadisin Abu Huraira li'annahu musbitun dan yana tabbatarwa ne ma'ahu ziyaratu ilmin yana ƙara wani ilimi ne khafiyat ala ibn Abbas wanda ilimin ya buya ga ibn Abbas fa kaifa wa hadisu Abi Huraira fi gayati sihha muttafaqun ala sihhati to ina kuma ma yake alhalin hadisin Abu Huraira yana da aminci inganci kwarai yana cikin magirman inganci mai na gaya wa hadisi ibn Abbas fihi min ad-da'fi ma fi yayin da shi kuma hadisin ibn Abbas akwai rauni dake cikin sa jama'a game da ayoyi da ya ambata wuraren sujuda bari mu ji wani karin bayani kadan daga bakin al-imamu al-hafiz Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi daga wannan tafi nashi mai albarka at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an gashi a cikin shafi na 81 a wannan bugu yake cewa fadlun faslun fi sujudit tilawa gaba dake bayani akan sujudar karatun alqur'ani wa huwa mimma yata'akkadu li'tina'u bi sajada ta ainihin tilawa na daga cikin abin da yake ya zama wajibi a bada muhimmanci wajen yin sa faqad ajma'al ulama'u 'alal amri bi sujudit tilawati malamai sun yi ijma'i akan umarni da cewa ayi sujudar tilawa wa ikhtalafu fi annahu amrun amru istihbabin aw amru ijabin sai suka yi sabani akan wannan umarnin shin wajibci ne koko mustahabi ne faqala al-jamahiru laysa biwajibin mafi yawan malamai suka ce ba wajibi bane bal huwa mustahabbun wa suka ce mustahabi ne wa hadha qawlu umar ibn al-khattabi wa ibn abbas wa salman al-farisi wannan ita ce magana ainihin wato sayyidina umar dan khattab da ibn abbas da salman wa imran ibn husayn wa malik wal auza'i wa shafi'i wa ahmad wa ishaq wa abi thawr wa daud duk waɗannan malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauransu dukkanin su fata wasu kenan umar dan khattab ibn abbas salman al-farisi imran dan husayn daga cikin sahabbai kenan Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su sai kuma daga cikin malaman musulunci maliku da auza'i da shafi'i da ahmad dan hanbali da ishaq dan rawiya da abu thawr da daud az-zahiri Allah ya kara musu rahama gaba ɗayan su wa ghairihim da wasun su radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda gaba ɗaya wa qala abu hanifata rahimahullahu huwa wajibun abu hanifa Allah ya kara masa rahama yace a sujudat tilawa wajibi ne wahtadda bi qawlihi ta'ala ya kafa hujja da fadin Allah da Allah yake cewa famalahum la yu'minun wa idha quri'a alaihimul qur'anu la yasjuduna me isa mutane ba sa yin imani ne me yasa idan an karanta musu alqur'ani ba sa sujuda ne wannan cikin suratul inshiqaqi kenan daya daga cikin wuraren sujuda kenan ya kafa hujja da wannan cewa to wajibi ne lalle lalle ayi sujuda wa hatajal jumhuru bima saha an umara ibn al-khattab radiyallahu anhu annahu qara'a yawm al-jum'ati 'ala al-minbari suratan nahl hatta idha jaa as-sajada nazala fa sajada wa sajada an-nasu hatta idha kanat al-jum'a al-qabila qara'aha hatta idha jaa as-sajada qala ya ayyuha an-nasu innama namurru bis-sujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala isma 'alayhi wa lam yasjud umaru wannan hadisi al-bukhari ya fitar da shi hadisi ne ingantacce cewa Sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya karanta suratul Nahl akan minbari yana ainihin hudba ranar Juma'a sai ya sauko daga kan minbarin sai ya sujuda sai mutane gabaki ɗayan su suka yi Juma'a mai zuwa sai ya kara karanta wannan sura a cikin ainihin wato hudba shi kenan ko ana jira a ga ya sujuda kawai sai ya ci gaba da sallarsa sai ya ce ya ku jama'a mu muna karanta wannan wuri mu wuce mu yi sujuda amma wata rana idan mun ga dama ba mu yi ba babu laifi ranar sai bai yi ba kaga wannan yana nan mustahabbanci kenan wa zal fi'lu wal qawlu min umar radiyallahu anhu fi hadha al majma' dalilun zahir wannan hujja ce ta zahiri akan ainihin wannan bayani game da cewa mustahabi ne wa amma al jawabu an al ayati allati ihtaja biha abu hanifata radiyallahu anhu fa zahir hujja ku a cikin jawabin da ainihin za a baiwa hujjar da Abu Huraira ya kafa hujja da ita abu ne a bayyane li'annal murada zammahum ala tarki sujudi takziban domin ana zargin su kafirai ne saboda sun ki yin sujuda dan basu imani ba kama qala Allahu ta'ala ba'dahu kamar da Allah yake cewa balil ladina kafaru yukadzibuna abinda ya hana waɗannan kafirai yin sujuda saboda sun ƙaryata Allah basu yarda da gaskiya ba wasabata fisayni fisahihaini an zaid ibn thabit radiyallahu anhu annahu qara'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama wan najmi wa lam yasjud kuma ya tabbata a cikin littafin bukhari da muslim cewa zaid dan thabit ya karanta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suratul najmi amma kuma bai sujuda ba wannan ya cikin bukhari da muslim kaga shi ma nan mustahabbanci kenan wa sabata fisayni annahu sallallahu alaihi wasallama sajada fi wan najmi fadalla ala annahu laysa biwajibin kuma ya inganta cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wan najmi idha hawa din a cikin bukhari da muslim hadisin ya tabbata kuma yayi sujuda kaga can an karanta ba ayi ba nan kuma an karanta an yi kamar yadda Umar ya karanta yayi wata rana ya karanta bai yi ba da haka umarni ne na istihbabi wanda yayi faqad asaba wanda ya bari fala isma alaihi ina fata mun gano wannan jama'a to dan haka abinda ake so shine mutane masu kanta alqur'ani na farko tukunna su san wuraren sujudar su kuma haddace wuraren su gane kuma ya ake yi ya kuma me ake karantawa mun dai ji addu'a da ake yi ainihin daga cikin addu'o'in da ake a wuraren akwai wuraren sujuda waɗanda malamai suka ce azaim ne wato muhimmai ne ba a tsallake su akwai waɗanda wasu ma suka nemi su kale su su cire su daga cikin lissafi kamar sujuda ta biyu da ke cikin ainihin wato suratul hajj ko to wuraren sujuda kamar da ya ambata jama'a idan ka bi alqur'ani zaka tarar da su kamar haka wuri na farko jama'a shine a cikin ainihin suratul a'raf ko karshen a'raf aya ta karshe aya ta 206 fadin Allah da yake cewa innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna a daidai karshen wannan sura ta suratul a'raf to anan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sujuda idan ka zo daidai wajen sai kai kabbara kai sujuda idan kana liman ne ka tafi sujuda to dukkanin mamu dinka wajibi ne su idan baka yi ba dole bane akan su idan ma suka yi baka yi ba malamai suka ce sallar su ta baci zamu zo mu bayani akan shin a cikin sallah za a yi kabbara ko ba za a yi ba wallahu ta'ala alam wuri na biyu shine cikin suratul ra'd fadin Allah da yake cewa walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal aya ta ainihin 15 kenan ko sai wuri na gaba a cikin suratu an-nahl inda Allah ya ce walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabba wal malaikatu wa hum la yastakbiruna aya ta 49 a cikin ainihin suratul ra'd wuri na gaba shine cikin suratu bani isra'ila suratul isra'i kenan karke karkenta fadin Allah da yake cewa qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma inda utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujjada to amma ba za ka yi sujuda anan ba sai ka karanta ayoyin gaba fadin Allah wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqani sujjada wa yakhruna lil azqani il azqani wa yabkuna wa yaziduhum khushu'a sai ka kawo iyana za ka yi sujuda ina fata mun fahimci wannan jama'a sannan sai wuri na gaba shine a cikin suratu maryama fadin Allah da yake cewa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min dhurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dhurriyyati ibrahima wa isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya aya ta ainihin 58 a cikin suratu maryam wuri na gaba shine fadin Allah a cikin suratul hajji wato sujada ta farko kenan suratul hajji fadin Allah da yake cewa alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan nasi wa kathirun haqqo alayhi al-azab wa man yuhinu Allahu fama lahu min mukrimin inna Allaha yaf'alu ma yasha hadhani khasmani ko wannan wuri na farko kenan wuri na biyu a cikin suratul hajji fadin Allah da yake cewa karshe-karshenta ya ayyuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun aya ta 77 a cikin suratul hajji sai wuri na gaba a cikin ainihin alqur'ani mai girma inda ake yin sujuda ta tilawa fadin Allah a cikin suratu ainihin alfurqan da Allah yake cewa alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ar-rahman fas'al bihi khabira wa idha qila lahum isjudu lir-rahmani qalu wa man ar-rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura wannan ita ce aya ta 60 a cikin suratu ainihin al-furqan wadannan ayoyi ba za mu tsaya muna fassara su ba saboda ba tafsiri muke yi ba sai kuma suratul naml fadin Allah da yake cewa wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillahi وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما يخفون وما يعلنون Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim wurin su da shine cewa Allah yasjudu amma ba za ka ainihin fadi ka sura ba sai ka karanta aya ta 27 ta 6 amin shine Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim wuri na gaba da ake sura jama'a baya ga wannan shine ainihin wato fadin Allah a cikin sura alif lam tanzil sajada inda Allah yace innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun tatajafa junubuhum to a karkashin wa hum la yastakbirun anan sai mutun ya fadi yayi ainihin sujuda na bada jama'a suna bi sai wuri na gaba a cikin ainihin suratu sad wanda muka ji labarin wancan hadisi game da kissar abin da ya faru na al-imam at-tabarani a cikin aya ta 24 fadin Allah da yake cewa qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa qalilum ma hum wa dhanna daawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana aya ta 24 a cikin suratu sad sai kuma fadin Allah a cikin suratu fussilat inda Allah yake wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun fa in istakbaru fal-ladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahari wa hum la yas'amun wurin sujuda shine can fadin Allah wala lil-qamari wasjudu lillahi amma ba za a ainihin fadi sujuda ba sai an karanta ayata 38 fadin Allah fa in istakbaru fal-ladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahari wa hum la yas'amun sai mutun ya fadi ya sujuda ba uri na gaba shine a cikin suratu ainihin wato al-qamar fadin Allah da yake cewa amin suratu an-najmi ko fadin Allah da yake cewa a ƙarshen ta fasjudu lillahi wa'budu afa min hadha al-hadith ta'jabun ko wa antum tadhahakun wa tadhahakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu sai ka fadi nan ma sai ka sujuda wuri na gaba na kusa da karke kenan ko shine cikin suratu sabbih amin inshiqaq fadan Allah da yake cewa wa idha quri al-qur'anu la yasjuduna in an karanta al-qur'ani ba sa yin sujuda to kai sai ka fadi kai marmaza kai sujuda na ji wannan shine wuri na karshe ko sai suratul a'la amin suratul a'la da aka ce ana yi shi ma baya cikin azaim ainihin wato fadin Allah da yace sabbihi isma rabbikal a'la shine ko eh alaq eh suratul alaq ita ce ikra ko na'am ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ina take ne na'am gashi inda yace kalla la tuti'uhu wasjud waqtarib wannan shine wuri na karke daga cikin wuraren sujuda shi ma karshen sura ne to waɗannan wurare gaba ɗayan su jama'a sai kai kokari ka haddace wuraren in kana karantu da waɗannan masahif irin na zamani suna nuna maka alama wurin sujuda in ka haddace ne kai makaranci ne to ka haddace da cewa wurin akwai sujuda kuma a kiyaye yin tafalala ce sujuda da zakai wa Allah faduwa ne dan gaida Allah da kaskantar da kanka da nuna kai bawan Allah ne da kokarin kusanta zuwa ga Allah malamai sun yi maganganu daban-daban game da shin za a yi sujuda a cikin sallah sujudu tilawa mun dai ji cewa wajen dagowa babu sujudu babu ainihin kabbara to wajen tafiya fa to nan ne malamai suka yi maganganu daban-daban wasu malamai suka ce tunda ana yin kabbara a wajen tafiya koda wajen sallah ne to za a yi kabbara saboda ya zama yanzu intiqal ne dama kuma takbirat da ake a cikin sallah takbirat ne na intiqal na canza aikin sallah daga tsayuwa zuwa ruku'u daga ruku'u zuwa sujuda daga sujuda zuwa dagowa haka dai daga suka ce za a yi wannan kabbara dan kuma kar ya zama kai kabba ka tafi kawai sululul haka ma mu ba san me kake yi ba dole ne su gane me kake yi ba dole ne kowane ma mu ya zama ya san ainihin wato cewa a daidai wurin akwai sujuda ba daga ya gane abin da kake yi wasu malamai suka ce a'a ba za a yi ba har ma suka ce idan an yi ma sai an yi ba'adi an yi ƙari kawai liman da yazo daidai wajen fasjud waqtarib kawai sai ya fadi kawai sai a ga ya sujuda in ya dago kuma ya ci gaba da tilawa wannan zai gwada mutane cewa ga abin da yi wannan maganganu da malami suka yi dukkanin su ainihin istihari ne babu wanda yake da wannan nassi karara akai sannan idan mutun yana sallah liman yana sallah sai ya sujudu tilawa sai ya zama wani mamu bai san an yi ba kamar a ce yana nesa ko baya ganin limamin ya dai ji shiru na dan lokaci sai kuma ya ji an ci gaba da karatu babu komai akan shi ko kuma ya zo garin tafiya sujudar mutum ne mai nauyin jiki yana da teba ko tsoho ne kafin ya gama kaiwa ga sujuda limamin har ya dago nan ma babu komai akan shi amma wanda da gangan ne kawai yaki yin sujuda bayan liman yayi wannan sallar shi ta baci wannan kuma ana tsoratar mishi kar ya samu kanshi a cikin irin hadarin da kafirai suka samu kansu a ciki kamar yadda kissa ta zo akwai kissa zamu zo mu karanta ta a gaba insha Allah game da mas'ala ainihin ta kissal garranik cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm din nan a gaban kafirai a kasar makka da yazo yana cikin karantawa sai ya fadi ya sujuda sai dukkanin kafirai gaba ɗayan suka fadi suka yi sujuda sai wani tsinannen kafiri sai ya ce shi ba zai yi ba amma dai sai dauko tsingaro sai ya manna a goshin shi dan bangaren kasa haka na tukunya fasashiya sai ya manna a goshin shi ya ce ni wannan ya ishe ni alalin musulmai da arna duka kowa ya sujuda saboda arna sun ji dadin karatun su kuma musulmai suna da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kowa ya sujuda amma shi wannan tsinannen kafiri ya kai kafircin shi ba zai iya wannan alfarma ba sai da Allah ya nuna mutane shi ya wulakanta an kashe shi a ainihin yakin Badar to ana tsoratar maka kada kin yin sujuda ya sa maka wani bala'i zamu karanta wannan kisa iyakar abin da ya inganta kenan akwai wanda bata inganta ba wanda ake bayyana cewa hakisa ce ma ta ƙarya malam Albani Nasiruddin ya daltashi musamman akan ta nasbul majanik fi nasf qissatil garranik zamu je can gaba a cikin wani wuri a cikin karatun nan Allah ya kaimu insha Allah a daidai wajen da malam zai ishara akan ta zamu dauko wannan tafi mu yi bayani a takeice akan mas'alar da ke cikin ta da rashin inganci da kuma me ya faru na'am irin wannan sujuda wannan ma malamai sun yi wannan maganganun cewa za a iya karawa babu laifi dan sujuda wajen addu'a ne amma abin da yafi mutun ya takeita akan abin da aka samu daga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya so bayan ka gama tilawa sai ka tsaya sai kai addu'a din malamai sun yi wannan maganganun su ba cewa idan za a yi sujuda sai an rufe jiki sai an rufe asalin al'aural mughallaza tun asali bai kamata dan ana zafi dan zaka yi tilawa ka zo daga jere wando ba bai kamata ba saboda dan kai ba dan kashin kasuwa bane ya kamata ko mun zafi in zaka yi tilawa to ka sanya sutura wanda ta rufe akalla al'auratul mughallaza shine zama wani abu ya hukunka fadaka sannan kuma ya rufe akalla zuwa gwiwa dan asali kamata yanzu ai tilawa ka samu wuri mai kyau ka zauna ka ci gayu ka yi buroshi ko aswaki ka kalli gabas sannan ka fara karatu to in duk wannan bai samu ba bai da kuma abin nan bai da kyau a ce kana yi kuma alharin jikinka a tube yake akwai wasu bangarori na al'auraka wanda suke a tube wallahu ta'ala ala na'am na'am kamar yaya kenan okay akan wani abu wanda yake addini bai halarta shi ba ma'ana mutun yayi wani abu na sabo ya ji dadi kuma yayi sujuda a wannan bai halarta ba kamar yadda yan kwalla suke yi wannan wasa da addinin Allah ne yan kwallan musulmai wai suna cikin kwallo sai kaga sai ya fadi sai ya sujuda in ya ci kwallo ko akan nuna sa haka za ka gansu a hotuna da sauransu kuma sai mu kuma musulmai ma masu rauni sai mu dinga jin dadi ya wannan namu ne a wannan wasa da addini ne jama'a daukan addini ne a kai shi gidan kamar a jini za a yi taron gasar shan giya sai a ce wani bude mana taron nan da addu'a misali za a yi musabaka shan giya irin yadda suke a gidajen giya ko za a fara karta ko yadda ake idan an je party haka kanka alama kamar dan kana dan siga osare haka kafin a fara shi dan ji za a ce wani bude mana taro da addu'a aka sun wulakata addininka bayi da kyau haka sam kamata yayi tun farko mutun ya bari zamu je wani waje insha Allah cikin karatun nan da zai bayani akan wasanni zai magana akan kwallo insha Allah akwai littafai musamman da suna nan sama akan hukuncin kwallo da kallanta da bugata da yayin ta nan da yake din mai hukunci dan yanzu wannan mas'ala ce amma a cikin al'umma ko yana daga cikin masail waɗanda suke suna ciwa al'umma tuwa ƙwarya yanda matasa suka raja'a akan kallon kwallo yanzu ba ma bugata ake ba yanzu duk mutane yan kallo ne kawai ta zama kamar film da bugawa ake da an jarabtu da bugata ko ina kan matasa suna buga kwallo yanzu kuma sun fi jarabtuwa da kallon kwallo ta turawa turawa kullun suna kwallo duk mako duk wata duk kaza duk shekara to mutane suna nan qulubuhum mu'allaqa bitilkal lu'ba gabaɗaya zakatan suna rataye da waɗannan ainihin wasanni zaka ji mun ganda malamai suka yi har rubuce-rubucen da malamai suka yi akan ta muna nan da su duka anan maktaba ta mu wallahi alhamd na'am na'am a wajen a cikin sallah babu dalili amma umumin dalilin cewa a wajen sallah yana yi da shi suka kiyasi amma a aikace babu inda aka samu a wurin sallah yayi albatta wannan babu a cikin sallah sujudu tilawa ayi kabbara kafin a tafi shine wasu malamai suka ce wanda duk ya ƙara kabbara a sallah sai yayi ba'di amma wasu kuma suka yi kiyasi akan cewa to ai ana yin kabbara ne dama dan canza aiki to yanzu wannan ya ƙare ne a cikin ayyukan gamagarin sallah kuma ya halatta dama a ƙara shi tunda wani yanayi ne ya kawo suka ce dan haka in za a yi sai an yi ainihin wato abin nan sai an yi kabbara har aka nemi a musu ilzamin cewa to in haka ne in an zo tasowa mai kabbara suka ce a ai akwai abubuwan da ake da sallah a sallah ba a kabbara a wajen tasosu kaman jilsa ba a kabbara an zo tashi na'am to ai fatawa ce jama'a fatawa kuma idan babu nasi da goyi bayanta ku ba malamai ne masu fatawa da zamu giringiri shi mu ce gashi ba wannan a aiki na mujtahide kuma duka sun bada wannan fatwayi sai dai kawai in kai ka zo abin da yafi natsuwa maka a rai sai ka ce to ni kuma ganawa alal misali kamar yanzu mu a masallatan mu abin da yafi natsuwa mana a rai a nan garin yadda muke galibi ba a yin kabbara wajen tafiya ba mamaki su kuma a masallacin ko a wani wajen su kuma sun fi natsuwa to wannan dai masail ne khilafiya da bai kamata ya rikici akan su ko su zama sanadiyar wani fada ko wani tashin hankali ba eh na'am eh hadisin bai inganta ba abin nufi ya bari ya ce ka a sake yi ko da ya bari inda ma ya inganta saboda magana da muka faɗa aka jiyo daga hadisan Bukhari da Muslim cewa dama mustahabi ne da haka dan ya taɓa yi wata rana bai nufin ya share ta gaba ɗaya bai nufin haka eh asalin hadisin ma da ya ce ya daina tun ne zo Madina bai ƙara yi ba hadisin bai inganta ba shine muka ji hadisi Abdullahi dan Abbas na kuma sahabi Abu Huraira shi kuma ya tabbata kuma Abu Huraira ga san da ma ya zo Madina ƙarshen shekaru uku na ainihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka dole a tafi zuwa ga maganar shi koda wacce ta inganta balantana bata inganta ba sannan koda ya tabbata kuma saboda ai rashin yin baya nuna rashin halascin ai dan dama mustahabi ne wata rana ana yi wata rana a bari idan kana cikin gaggawa ko kana karatu ka gaji ko yanayi ko ma kamanta babu laifi dan ka bata wata rana kuma sai aka yi mun ji Umar wata rana yayi next week kuma bai yi ba eh abinda yake so kenan idan ka karanta karkin sura wadda take da kaman a cikin A'raf ko Alaq ko ka zo karkin kai sujuda idan a sallah ne in ka taso to sai ka tsaya ka sake karanta wani abu kuma sura ta gaba ko wani abu da ya sawaka dan ya zama abin ya tafi a tsare sannan sai kai ainihin ruku'u na ainihin sallah din za mu saurara anan jama'a saboda kurin lokaci sai Allah ya kai mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah